Jami'ar Maiduguri da ke shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da kuma jami'ar kasa da kasa da ake kira International University of Africa da ke kasar Sudan sun shiga wata yarjejeniyar shekaru biyar da jami'ar Maiduguri don taimake Kenya wajen haɓaka harkokin ilimi a waɗannan kasashen guda biyu. Mataimakin shugaban jami'ar Ibrahim Abubakar Jodi da kuma takwararsa na jami'ar kasar Sudan din wata Professor Kamal Muhammad Obi ne suka tabbatar da hakan a lokacin da shugaban jami'ar kasa da kasa na kasar Africa da ke Karsun din suka kawo ziyara jami'ar Maiduguri. Mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Jordan da shi tun a ranar 8 ga watan Agustan 2017 ne dai da zuci jami'ar Tun da ke kasar Sudan tare da wasu professorsu a jami'ar Maiduguri inda suka kaddamar da wannan yarjejeniya na tsawon shekaru biyar.
Involves student exchange, collaborative research, organizing meetings.
Yace wannan yarjejeniya ya kunshi musayar dalibai da za su dinga gudanar da bincike da tarurruka a matakai daban-daban da ma bincike-bincike kan abin da ya shafi harkokin karatu da kuma samun dama ga dakunan karatu na zamani da ake kira digital library.
The designing of the MOU was in furtherance of the vision and mission of the University of Maiduguri, which has continued to forge closer ties with several universities in the United Kingdom, Germany, United States of America, Malaysia, China, among others.
Yace ina so in tabbatar muku cewa sa hannu kan wannan yarjejeniya da muka yi da wannan jami'a wani ci gaba da bege ne da muke da shi a jami'ar Maiduguri wanda za mu shiga da matsawa kusa da wasu jami'o'in kamar na kasar Ingila da Germany da America da Malaysia da China da ma dai wasu sauran jami'o'in na duniya. Don haka za mu yi duk da yiwuwa na tabbatar cewa wannan yarjejeniya ta daure don ci gaban dukkanin waɗannan jami'o'in guda biyu.
And one of the most respected elders in Borno said that graciously facilitated the collaboration between the two universities.
Professor Abubakar Jodi ne ce an samu an gudanar da wannan yarjejeniya ne da taimakon ɗaya daga cikin attajiran jihar Borno da ake kira Alhaji Dr. Muhammad Indibi wanda ya kasance da shi da kansa inda suke rattafa hannu kan wannan yarjejeniya tsakanin jami'ar Maiduguri da kuma jami'ar Karsun da ke kasar Sudan da ake kira International University of Africa da yake mai da jawabi ta bakin hafintan mataimakin jami'ar Karsun din Professor Kamal Muhammad Obid ya ce wannan dangantaka tsakanin jami'ar su da kuma jami'ar Maiduguri tsohuwar dangantaka ce za su yi duk mai yiwuwa su ga cewa wannan dangantaka ta daure ya kuma alƙawarta cewa za su taimaka da ɗakin karatu da ake kira library ga wannan jami'a. Yace kuma suna so su fara koyar da harshen Hausa wanda suke fatan cewa jami'ar Maiduguri su ma su sa wannan cikin shirye-shiryenta wanda suke tsaron cewa za su ci gaba da taimake Kenya da jami'ar Maiduguri da kuma jami'ar Karsun din wajen bunƙasa abin da ya shafi harkokin ilimin kimiyya da ma na binciken ma'adanan ƙasa. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.